Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan mako zai fashin baki ne kan cire kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy da ƴan uwansa ƴan Republican suka yi a farkon makon nan, lamarin da ya zamanto kusan na farko a tarihin siyasar Amurka. Shin me McCarthy ya yi aka tsige shi, wani tasiri kuma hakan zai yi kan siyasar Amurka, musamman ma kan zaben shugaban ƙasa da ke tafe a shekara mai zuwa? Waɗannan na daga cikin batutuwan da shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai fashin baki a kai. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Madalla, kamar da watakila wasunku suka ji a farkon shirin, ɗan majalisar wakilan Amurka sun tsige kakakin majalisar Kevin McCarthy bayan da majalisar ta kada ƙuri'a inda masu goyon bayan wannan mataki mutum 216 suka samu rinjaye akan mutum 210. Kamar yadda ɗan majalisa Stephen Womack, mai wakiltar jihar Arkansas da ya jagoranci zaman, ya sanar a zauren majalisar a yammacin ranar Talata.
The yeas are 216. The nays are 210.
Waɗanda suka amince mutum 216, waɗanda suke adawa kuma mutum 210. Majalisa ta amince da wannan matsaya da aka cimma, kuma babu wanda yake adawa da wannan matsaya. Saboda haka yanzu babu kowa akan kujerar kakakin majalisar wakilan Amurka.
To, dangane da haka, abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba ya tattauna da shugaban sashen Hausa na murya Amurka Ali Mustapha Sokoto, wanda ke bibiyar wannan lamari sau da kafa, ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya.
To, wannan shine karo na farko a cikin shekaru 134 da aka taɓa cire kakakin majalisar dokokin Amurka tun daga shekarar 1910. Kuma wannan shine cirewa da aka ta jefa ƙuri'a. Me laifin Kevin McCarthy da ya sa har aka je aka cire shi ba wani laifi bane, illa kawai saboda ya yi aiki tare da abokan adawarsu 'yan Democrat wajen hana a rufe gwamnati kwata-kwata saboda batun rashin kuɗin gudanar da gwamnati, kamar yadda muka sani aka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Kuma abin mamaki game da wannan al'amari shine cewa Kevin McCarthy ya rasa kujerarsa ne saboda dalilan ƙuri'u da kacal, saboda mutane 216 suka jefa ƙuri'a a cire shi, 210 suka ce ba su yarda a cire shi ba. Kuma duka abin da ya jo mashi wannan faduwa ba wani abu bane, illa 'yan uwansa 'yan Republican guda 8 kacal, waɗanda suka jefa ƙuri'a tare da 'yan Democrats 108, kaga wato 216 kenan, jimillar yawan ƙuri'un da aka jefa aka kada shi. To, wani zai ce tunda sun yi aiki tare da 'yan Democrats wajen samun haɗin kansu har aka hana a rufe gwamnati a wancan ƙarshen makon da ya gabata, me yasa su 'yan Democrats ɗin ba su ci wato hoɓɓasawa suka taɓo shi ba? Hakim Jeffries na 'yan Democrat daga New York ya ce su babu ruwansu, su 'yan kallo ne, wannan rikici ne na cin gida. Wani abu da za a lura game da wannan tarihi na zaman Kevin McCarthy wato kakakin majalisa shine cewa zaman shi kakakin majalisa shine mafi gajarta a tarihin majalisar dokoki ta Amurka, domin duka wata tara yi, ko kuma ka ce kwanaki 269. Mutumin da ya fi shi gajartar yawan kwanaki a bisa wannan kujera shi ne wani tsohon ɗan majalisa da ake kira Michael Carr na Indiana, wanda ya shi kwanaki 257. Wanda ya jagorancin wannan juyin hana Kevin McCarthy zama kan wannan kujera ba wani bane, illa ɗan majalisar dokoki wato Matt Gaetz na jihar Florida, wanda shi ma Republican ne kamar McCarthy ɗin. Shi da mantun ranar da aka fito zaben McCarthy shi ne mutum na ƙarshe da ya jefa ƙuri'ar yarda da ƙyar, domin shi ne a saman gaba na masu adawa da a zaɓi Kevin McCarthy a wannan kujera ɗin. Kuma idan za a tuna, sai da aka jefa ƙuri'a sau 15 kafin a zaɓi Kevin McCarthy har ya zama spika ko kuma ya zama kakakin majalisa ɗin. Kuma yanzu Ibrahim, abin da ke faruwa shi ne da yake babu kakakin majalisa, wato an koma a gidan jiya, babu wani abu da zai faru a cikin majalisar dokokin Amurka sai ranar da aka sake zaɓen wani kakakin majalisa, wanda kuma ba san ko shi wannan zai faru ba. Dadin daɗawa, idan ka tuna, shi wannan tsarin da aka yi na sake na hana gwamnati a rufe ta, an yi samar da kuɗaɗen da za a aiki da su ne daga yanzu har zuwa 17 ga watan Nuwamba. Idan wannan lokacin ya zo, wato wata mai fita kenan fa idan yazo to dole za a sake neman wasu kuɗi da za a ci gaba da barin gwamnati ta yi aiki idan babu spika babu wannan kakashe majalisa din to babu ba san yadda za ta kaya ba
kai
sai an rufe gwamnatin kenan
yawa to wannan shi ya kai mu ga tambaya ta gaba wato an martanin sa shi makati din ya ce harkar gwamnati fa sai ana ciza ana hurawa kuma sai da ba ni gishiri in ba kaman da a yanayi irin inda ya samu kanshi inda ba sai da wani rinjaye mai kwari dan haka dole sai sun wani lokacin sai sun dan yi tafiya da yan democrat ya kaga wannan bayani nashi
magana shi gaskiya ce dole kowa zai bukaci wani wajen gudanar da ita majalisa din abinda ba a sani ba shine wato shi wannan dukkan kucin da kake gani yana fa da alaka da babban zabe da za a yi a shekarar 2024 wanda ka san akwai su manyan oga kwata-kwata shi Donald Trump wanda shine uban yan Republican wanda shi bai goyi bayan kowa ba a cikin wannan rigimar da ake yi duk da cewa ya karfafa musu su bari a rufe gwamnatin kwata-kwata in ta kama a wancan lokacin saboda haka shi yanzu fushin da yake ma shi ne don me suke faɗin cikin gida me yasa ba su tunkara yan democracy su yi ta faɗa da su yanzu yadda muke magana na Ibrahim ana duban wa zai mai wannan gurbi da aka bari wato wannan kujera din wa zai hauta
Shugaban sashin Hausa na muryar Amurka Ali Mustapha Sokoto kenan da ke bibiyar wannan al'amari sau da ƙafa a tattauna wasu da Ibrahim Almasi Garba Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon sai wata Juma'ar idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Ali Mustapha Sokoto da Ibrahim Almasi Garba sai Fiona Nandudu da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.